أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دك يابو دغوديا دجنجي ناوا ان تبت مع الله سبحانه وتعالى دي با مداما مكا داو او نشيدي مي البركة نا دولة عثمانية انما كي كراتو لتافين تزيين الورقات يا غباتا اكراتو درسينا اوكو دي غباتا دي كيو نشيدي درسينا هدو كيوا mun kai karshen bayani game da abin da ya shafi takaitaccen tarihi ga mawallafin wannan littafi na Tazyinul Warakat, wanda na dan dubo wannan bayanin kamar da ya gabata cewa daga cikin project dina ko in ce risala ta da ni gabatar a Jami'ar Bakhturiba a lokacin da nake gabatar da PhD dina, kuma da yake nayi aiki ne karkashin wannan littafi mai albarka na Tazyinul Warakat. Kuma mun kai karshen sa a wancan darasin da ya riga ya gabata, mun kai karshen wannan bayani game da abin da ya shafi rayuwar Sheikh Abdullahi ibn Fudi rahimahullah, mawallafi wannan littafi na Tazyinul Warakat. Yau kai tsaye za mu shiga a wannan littafin nasa, wato Tazyinul Warakat insha Allah ta'ala. A farko dai mujaddadi, ko kuma mu ce shakike mujaddadi, Sheikh Abdullahi ibn Fudi yana cewa bismillahir rahmanir rahim, da suna Allah mai rahama mai jinkai. Magabata idan za su fara rubutu sukan fara da bismillahir rahmanir rahim, saboda hadisan da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk abin da aka fara ba da basmala ba, to lalle wannan abun yana da katsatsar albarka, bai da cikakkar albarka. To shi yasa sukan albarkatu da wannan, sai su sanya ma littafin su albarka, su fara da bismillahir rahmanir rahim, wanda ke dauke da sunan Allah da kuma neman Allah subhanahu wataala ya baka nasara domin da sunansa ka fara. Ka cewa bismillahir rahmanir rahim yana nufin na fara da sunan Allah mai rahama mai jinkai, ko kuma zan fara da sunan Allah mai rahama mai jinkai, wanda wa'innan ar-rahman da ar-rahim sifofi ne na Allah subhanahu wataala, sunaye ne na Allah mai girma da daukaka, wa'inda suka kumshi rahama, wanda suka kumshi ma'anar rahama. Allah mai rahama ne duniya, Allah mai rahama ne a lahira, wa'innan sifofi ne na Allah, wa'innan sunaye ne na Allah wanda ya tabbata Allah mai girma da daukaka ke siffanta kansa da su. Wannan bismillahir rahmanir rahim malamai sun ce aya ce ta Alkur'ani wadda ta sauko a cikin Alkur'ani. Wasu na ganin cewa ba aya ce ta Alkur'ani ne ba, ana dai farawa da ita ne saboda neman albarka, amma dai ba aya ce ba. Amma magana mafi kyau cewa a ita ma aya ce saukar da ita aka yi, kamar yadda aka saukar da sauran ayoyin da ke cikin Alkur'ani mai girma. Shi yasa ma wasu suka sanya ta cewa ita ce aya ta farko a cikin suratul Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim aya ta farko, alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu, har zuwa karshe dai aya bakwai da ke cikin suratul Fatiha. Wannan shine magana mafi kyau daga cikin maganganun malamai, kamar yadda wasu kuma suka ce ai gata man kuma ta zo a cikin suratul Namli, wa innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. To kaga dai a takaice bismillahir rahmanir rahim wata aya ce mai zaman kanta wanda ke cikin Alkur'ani mai girma, ko kuma a'a wata aya ce ko rabin aya ce a cikin Alkur'ani mai girma. Kenan dai ya tabbata dai Qur'ani ne bismillahir rahmanir rahim. Mal yake sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Sheikh Abdullahi ibn Fudi yake cewa tsira da aminci Allah su tabbata kan shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da shi da sahabbansa, kuma wa sallama tasliman, ya amintar da su amintarwa. Wannan kaga Sheikh Abdullahi ibn Fudi yawa fiyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati, haka kuma yawa ƴan gidansa Ali Aliyu, Ali Aqilu, Ali Abbas, Ali Hamza suni alihi, haka kuma yawa sahabbansa, wanda malamai ke cewa sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mallaqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata ala alislam wa in takhallalat ar-ridda, wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma ya mutu yana musulmi, ko da ko yayi ridda daga baya sake dawowa musulmi, yar rasul, to za a ce masa sahabi, yadda wata magana daga cikin maganganun malamai tattafi, wasu kuma na ganin cewa idan ya ridda to duka aikin sa ya roshe, saboda ka tuni ya roshe, kaga babu watun kasancewar sa sahabi sai idan bayan ya ridda ya sake dawowa musulunci, ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan dan furious, sannan ya mutu yana mai musulmi, yana musulmi, to wannan za a ce masa sahabi. Amma idan dai ya gamu da manzo Allah yana musulmi, daga baya kuma sai ya riddanci, daga baya kuma sai Allah ya kebo shi ya sake dawowa, ko da dawo bai sake gamuwa da manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama har manzo Allah ya bar duniya, to wannan ko da ya sake dawowa yanzu yan musulmantan, to ba a ce masa musulmi, ba a ce masa sahabi, manzo Allah yana nan dai matsayin sa na musulmi. To wannan dai sabani ne na malamai, amma dai a takaice dai abin da ke Sheikh Abdullahi bin Hodiyo yanzu ya wa sabon manzo Allah salati, kamar yadda wa manzo Allah salati ya wa yan alayi, wato yan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati, kuma yake wa sallama tasliman, ya amintar da su amintarwa. Wannan yana ɗaya daga cikin ababen da ke nuna muna mujaddadi da shi da dalibansa da yan uwansa waɗanda suka yi kokarin kafa wannan daula ta musulunci a wannan garbul ifriqi, cewa ahli sunna ne, domin aqida ce ta ahli sunna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, aqida ce ta ahli sunna wa kyan gidan manzo Allah salati tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aqida ce ta ahli sunna wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin su ahli sunna suna girmama manzo Allah, suna girmama kyan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su ali 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 aqil ali abbad sauransu, haka kuma suka aqida ahli sunna ne girmama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yarda da sahabban manzo Allah gabaɗaya. Wannan ita ce aqida ahli sunna, ita ce aqida mujaddidi, ita ce aqida Sheikh Abdullahi bin Fodiyo, ita ce aqida Amirul Mu'minin Sarkin Musulmi Muhammadu Bello, shine aqida su Sardauna, shine aqida dukkan waɗanda suka kafa muna wannan daula ta musulunci a wannan yankin. Saboda wannan ita ce aqida ahli sunna wal jamaa, muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara raya mu akan wannan sunna, kuma ya dauki rayuwar mu muna akan wannan tafarki. Sheikh Abdullahi bin Fodiyo ya ci gaba da cewa alhamdulillahi, dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah, Allah mai girma da daukaka wato abun yabo ne a sama, Allah mai girma da daukaka abun yabo ne a ƙasa. Shi yasa Abdullahi dan Fodiyo ya fara da yaba masa cewa alhamdulillah, dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ba wani wanda ke son a yaba masa kamar Allah, dalilin da yasa ma har Allah yana so a yaba masa, hatta kai ga shi ma kansa yana yaba ma kansa da kansa. Saboda mi? Saboda Allah yana so a yaba masa, Allah yana son ka kamba ma shi, ka girma ma shi, to tunda Allah yana so haka, shi yasa ma shi da kansa ya yaba ma kansa, yace alhamdulillahi rabbil alamin, yace alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi, yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, da sauran gurara da Allah da kansa cikin littafin sa mai girma yake yaba ma kansa da kansa. Hadisi yake ba wani wanda ke son a yaba mai kamar yadda Allah yana son a yaba masa subhanahu wa ta'ala, shi yasa ya yaba ma kansa, ba wani wanda ya kai Allah kishi. In yi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda saboda Allah yana da kishi, shi yasa ya haramta alfasha wanda ta bayyana da wanda ta buya, duk Allah ya haramta saboda kishin sa. Allah mai kishi ne, Allah mai son a yaba masa. Abdullahi gundi ya fara da alhamdulillahi, dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka, yace ahlil hamdi, wanda ya dace da yaba ma, dama shi Allah shine wanda ya cancanta yaba masa, wanda duk aka yaba ma ya cancanta yaba mai, wasu daga cikin su sun cancanta yaba musu, amma ba irin cancanta irin ta Allah ba, cancanta ta hakika ta yabo, to shine Allah wanda yayi sama, yayi kasa, yayi ka, yayi ni, yayi ma lumfashi, ya baka abin da kake ci, ya baka abin da kake sha, ya baka lafiya, ya raya ka, shi zai dauke rayuwar ka, shi zai saka aljanna idan ka aike aljanna, ko ya saka wuta idan ka aikin wuta. Wannan shi cancanta yaba ma fiye da dukkan wanda za a yaba ma. Haka yake wassana'i da kuma yabo, akwai bambanci da alhamdu da kuma assana. Malamai suna kawo bambanci su domin kalmomin waɗanda suka yi kama da juna, da alhamdu, da almadahu, da assana'u, da ashukur, kalmomi ne kusan guda hudu wanda suka yi kama da juna, wani lokaci sukan bayar da ma'ana ɗaya, wani lokaci kuma sukan sha bamban a wajen bayani, wani lokaci idan aka hada su za a nemo musu bayani a bambanta su, wani lokaci idan aka ambaci ɗaya to saka iya wakiltan sauran duka. Wannan dai dukkaninsu suna nuni yabo, akwai wanda yake daukar yabon abun da ke da rai da abun da baya da rai, da al-mukhtar da wanda ba al-mukhtar ba, shine watun alhamdu, yana iya daukar su, kana iya cewa ina gode ma bawa Allah saboda ya taimaka min, kana cewa ina yaba ma bawan Allah saboda ya taimaka min, ka yi cewa ina yaba ma wannan waya saboda ta yi min abun kuri, ina yaba ma wannan mota saboda ta kiru ta min, ina yaba ma wannan computer, ina yaba ma wannan microphone, ina yaba ma wannan gida, dukkan wa'annan abubuwa ba muktarai ne ba, amma kana yaba musu. To kaga wannan alhamdulillah almadahu suna shigowa a wajen su. Amma abin da ya shafi ashukur shi kuma ya kibanta ga abin da yana da hankali yayi ma abun kuri. Baka cewa ina gode ma ashukur, kai umfani da kalmar ashukur ga waya ko ga computer, wayannan duba muktarai ne ba, amma abin da ya shafi mai rai wanda zai yi ma abun kuri kamar dan adam, to wannan shiri ake wa ashukur. To Allah ya hada wayannan duka, Allah mai girma da daukaka ana yi masa alhamdu, Allah mai girma da daukaka ana yi masa as-sana, ana yi masa al-madahu, ana yi masa ashukur, dukkan Allah ya hada wayannan. Shi yasa ake cewa dukkan yabo, dukkan godiya da yabo sun tabbata ma Allah, duka sun hada, Allah ya hada su. Ya Allah ka kara mana imani da kai. Sai Abdullahi Gombe ya cigaba da cewa zil azamati wal kibriyai was sana'i, kuma shi Allah wanda muke yaba ma, wanda muke jinjinawa, shine wanda ke da al azama, girma, girma na ma'anawi da girma na alhissi, girma Allah shi kadai ke da girma, duk wani mai girma to Allah ne ya dan masa wannan girman, don dama girma na Allah ne. Wal kibriya da al kibriya, al kibriya shine wanda girman da ake ce ma mai alaka da girman kai, wanda wannan Allah kadai yake siffanta da wannan, wanda duk ya dauki wannan rigar girman kai wanda ba Allah ba, to kaga shi kuma annabi Allah ya faɗa muna kamar yadda hadisul qudusi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al kibriya uridadi, watun girma irin na girman kai riga ta ce, faman nadha'ani fihi qasamtuhu, wanda ya jayayya da ni yace shi ma zai dauko wannan rigar ya sa ma kansa, ki ne dauko rigar girman kai ya sa ma kansa, zan kalle masa tsararsa, zan karya shi saboda ni, saboda yana jayayya da ni, sifa ta ce. To kuma sai wani zai ce zai sata, shi yasa girman kai baya da amfani ga dukkan dan adam, duk mutumin da yace zai girman kai Allah zai karya shi, sawa'un malami ne, sawa'un shugabani, sawa'un alhaji ne mai kudi, sawa'un talakka ne, ko wane ne, Allah yake zai girman kai, Allah mai girma da daukaka zai karya shi. Shi yasa hadisi ma ya tabbata cewa duk mutumin da ke da girman kai ko da kutunkucin azzarra ne ba zai shiga aljanna ba, inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma cikin wa'anda mutanen da Allah zai konawa a ran tashin kiyama akwai malikun kazzabun, sarki mai yawan karya, wato wanda ke wa al'ummarsa karya, makaryacin shugaba wanda ke wa al'ummarsa alkawalin karya, wanda ke musu karya, baya yi yace yana yi, bai yi ba yace yayi, wannan makaricin shugaba ne wanda Allah mai girma da daukaka yake jewa ran tashin kiyama, sai ya sa shi wuta, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin wa'annan wa'anda Allah zai kwaba a wuta, zai kada a wuta a ran tashin kiyama, kamar yadda wannan hadisul qudsi yake cewa shine akwai watun faqirun mutakabbirun ko a'ilul mutakabbirun, talaka talak talak, amma kuma gashi da girman kai, to wayannan shi ma Allah zai sashi cikin wuta. To kaga dai girman kai dukkan inda ya fito zaka same shi baye da kyau, maimuni ne kure da gaske. To sai kace amma wannan sifar ta girman da daukakar ya tabbatar ma Allah mai girma da daukaka, wassana haske ya tabbatar ma Allah, wannan as-sana ba wancan as-sana ba, wancan as-sana mai sa'un shiriki nuni yabo, wannan as-sana mai sinu yana nufin haske da daukaka, shi yake nufi da as-sana. To wannan dukka na Allah ne mai girma da daukaka, sifofi ne na Allah, daukaka ce ga Allah mai girma da daukaka. Sai malam ya cigaba da cewa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mahmud fil ardi was-sama'i wa ala alihi wa sahbihi al-kurama, tsira da aminci Allah su tabbata kan shugaban mu Muhammad, al-mahmud fil ardi, wanda abun yabo ne a sama, was-sama haka abun yabo ne a ƙasa, wa ala alihi da alayensa, wa sahbihi da sahabbansa, al-kurama masu karamci da girma. Kunga a Sheikh Abdullahi ibn Fodiyo a dukkan wayannan gurare yana gabatar da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda muhimmancin salati ga manzo Allah da kuma girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajin salati. Kaga tun farko yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin, nan ma kuma ya kara yake wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-mahmud fil ardi was sama, wanda kuma kun ga yayi amfani da wannan kalmar da ake ce masa sayyidina, wanda ke da jayayya ga malamai a wajin umfani da kalimar sayyidina, in zaka wa manzo Allah salati zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, koko zaka ce kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa karshen din salatin da zaka yi. Malamai da sabani game da wannan cewa su cewa ba a cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saboda kasancewa dukkan ruwayoyin da aka ruwaito ne koyar da salati daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai amfani da wannan kalimar ba, tare da kasancewar dukkan musulman duniya su da cewa manzo Allah shine sayyiduna shine shugaban mu, don manzo Allah ya faɗa ana sayyidu waladi adam wala fa annabi ya faɗa cewa ni ne shugaban ƴaƴan Adam gaba ɗaya, kuma ba alfari ne ba, kuma wannan haka take hakika, manzo Allah shine shugaban dukkan ƴaƴan Adam ba ƴaƴan Adam ba, dukkan litun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su. To aman a wajen yin salati za a amfani da wannan kalimar ko ba za a amfani da ita ba? Wasu malamai suka ce ba amfani da ita saboda manzo Allah bai ce ayi hakan ba, kuma shi manzo Allah shine aka turo da addini, kuma shine zai koyar da yadda ake, kuma ga yadda ya koyar, yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa karshe bai amfani da Allahumma salli ala sayyidina ba, haka sayyidina Abubakar shi ma bai amfani da wannan ba, haka su ma sahabbai ba su yi amfani da wannan ba. To shi yasa suka ce ba a cewa sayyidina, sai dai ce Allahumma salli ala Muhammadin, suka ce ai watan dukkan ibada tawqifiyya ne. Yanzu kamar idan mutum zai kabar sallah yazo yace Allahu akbar, ya kabar harama kenan. Abinda wannan kalimar ke nufi Allahu akbar, Allah shine mai girma, Allah shine mai girma, yace to kaga wannan ibada ce wadda aka shar'anta ma duk mai sallah idan zai kabbara su yi wannan. To amma yanzu sai kazo maimakon kace Allahu akbar sai kace Allahu a'zam ko Ar-Rahman a'zam, dukkan su sunaye ne na Allah, ma'anar Allahu a'zam Allah mai girma, mana Allahu akbar Allah mai girma, mai aman ma'ana Ar-Rahman a'zam Allah mai girma. To dukka kaga ma'anar su guda. To amma baya halatta a wajen sallah ka zo kace Allahu a'zam ko kace Ar-Rahman a'zam, dukkan su ma'anar su ɗaya ne, kuma ma'ana ce mai kyau. To ba ka amfani da shi saboda me? Saboda ba haka annabi ya koyar ba, yadda annabin ya koyar dole hakan zaka yi. To shine suka ce shi ma salati ai haka ne, yadda manzon Allah ya koyar to haka zaka yi. Yan wannan yadda annabi tunnabi ce Allahumma salli ala sayyidina ba, to karka fadi haka, tunna kuma sahabbai ba su fadi haka ba, to karka fada ka tsaya nan inda annabi ya tsaya. Wasu suna da wannan fahimtar wallahu ta'ala alam, amma dai kun gani a Sheikh Abdullahi ibn Fudi rahimahullah nan yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yana nuna muna karramawa da girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda shi masoyin manzo Allah ne, abun kaunar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Kuma sai yake al-mahmud fil ardi was sama, shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda muke wa salati, inji Abdullahi dan gundu yake cewa shine fa abun yabo a sama, kuma shine abun yabo a ƙasa, sama abun yabo ne sallallahu alaihi wa sallama, mala'ikun sama suna girmama shi, mala'ikun sama suna karrama shi, suna masa salati, suna yaba masa, wa'annan mala'ikun da ke can sama da sauran annabawa ma da a can sama wanda Allah ya dage ya kai su a can, suna zaune a can suna karrama shi. Ko lokacin da Isra'ila ya gaya muna irin yadda ya samu karbuwa, ya samu tarbo na ƙware daga annabi Adamu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, duka ya gaya muna irin yadda suka karrama shi, suka girmama shi a can, kamar yadda ya samu karbuwa da karramawa ta mala'iku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To kaga dai manzo Allah abun yabo ne a sama, haka a ƙasa ma abun yabo ne. Mu bayin Allah wayanda ke rayuwa a wannan durin ƙasa na duniyar nan, muna girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mu na musulmai, ba ma wannan ba, har da itatuwa suna girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa masa sabbansa cewa a cikin garin Madina, a nan cikin bayan Madina in ya fito, yace ya san da akwai wani kututuru duk lokacin da yazo, to sai wannan kututuru ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama. Akwai kututurun da manzo Allah yake aza hannunsa a sama lokacin da yana huduba kamin ya yi masa minbari, lokacin da aka yi masa minbari sai manzo Allah sai hau saman minbarin sa yana huduba ya bar wannan kututurun, sai ya jiga kututurun yana kuka, sahabban da suka zo masallacin duka sun ji kukan wannan kututurun, irin yadda mutum ke kuka, irin kuka na ziza, yadda doki ke kuka, sai da suka ji wannan kukan, sai ga manzo Allah yana sama minbari ya ji kukan wannan kututurun, ya sauko ya daha wannan kututurun, kamar yadda kake lallashin karmin yaro yana kuka, sai aka ji kututurun ya ruma, kututurun ya daina kuka. Wannan yana nuna mana har da itatuwa, har da dabobi, dabobi da dama sun girma manzo Allah a tarihin cikin mu'jizojinsa, muna ganin yadda dabobi ke girma masa, kamar kurciya, kamar raƙumi, akwai raƙumin da hinjire ma mutanensa, sai suka zo suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ta sama wannan raƙumin ya riga ya hinjire ya busance, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin wannan raƙumin ya ta sama sa, raƙumi na ganin manzo Allah ne, sai ya zo ya durƙusa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya shafe shi, sai ya faɗa ma manzon Allah complaint ɗinsa ga mutanensa, manzon Allah kuma ya gaya mutane irin matsalar da yake fuskanta ga waɗannan waɗanda suka mallaki wannan raƙumin. To wannan duk yana nuna mana raƙuma suna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ƙarshe har sai da sabbai suka ce, ya manzon Allah, ga raƙumi ya zo ya gurfana ya gaishe ka, mu muka fi dacewa mu gurfana mu gaishe ka. Kasancewar ka kai annabin Allah ne, kasancewar ga raƙumin da baya da hankali ya zo ya dukusa ya gaishe ka, mu ya kamata mu zo mu rinka dukusa muna gaishe ka. Annabi ce, a'a, wannan Allah bai ba ku dama ba, domin durkusawa a gaida wani Allah ya haramta, Allah kadai ake wa irin wannan gaisuwar, saboda haka baya halatta ku zo ku yi wannan. Hadisi yana nan, saboda haka a takaice dabbobi suna girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai raƙumin Jabir wanda baya tafiya, har Jabir ya kawo karansa ga manzo Allah, yana bukata ya sayar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake kawo shi, manzo Allah ya hau shi yayi su kowa da shi. Daga wannan ranar raƙumin sai ya zama ya fi sauran raƙuman gudu, ya fi su saurin tafiya. Duka dai wannan dabbobi suna girmama manzo Allah kamar yadda mu ƴaƴan Adam muke girmama shi, kamar yadda sabbansa ke girmama shi. To haka kuma dabbobi suna girmama shi, ƙwari na girmama shi, itatuwa suna girmama shi, abun yabo ne a sama, abun yabo ne a ƙasa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka kuma Abdullahi dan gundu ya ci gaba da kuma yaba masa ta bangaren kuma salati ga alayensa, kamar yadda ya can farko su ne ƴan gidansa. Haka yi ga sabansa sai sifan ta zurce wa al-kurama, masu karamci. Dukkan karamci ya kare ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kare ga alu rasulillahi, alu baiti rasulillahi. To wannan duka Abdullahi Gundu ina karrama su, ina yi musu salati rahimahullah. Yace amma badu, bayan wannan salati da kuma yabo ga Allah da salati ga manzo Allah da sahabbansa da alayensa, bayan wannan duka, fi yaqulu al-faqiru ila Allah ta'ala, bawa mabukaci zuwa ga Allah mai girma da daukaka. Wannan tawadu'i ne na Abdullahi Gundu, wanda yake siffanta kansa cewa ce mabukaci ne zuwa ga Allah. Kuma lalle ne, tabbas ba shakka, dukkan wani bawan da ke rayuwa a durin duniya da wanda ya rayu da wanda ma zai rayu, talakka ne mabukaci ne zuwa ga Allah ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid. Haka Allah ya fada, yace ya ku mutane, dukkaninku talakkawa ne kuke a gaban Allah. Shi Allah shine mawadaci, wanda ke da daukaka a sama shi ke da daukaka a ƙasa, Allah mai girma da daukaka. Saboda haka Abdullahi Gundu ya sifanta kansa cewa shi mabukaci ne zuwa ga Allah, haka kuma dukkan ko ne bawa ma mabukaci ne zuwa ga Allah. Me sunansa? Sai wani abu da ake cewa badali, shine Abdullahi, shi al-faqiru din can shine Abdullahi. Wai Abdullahi? Abdullahi ibn Muhammad ibn Uthman at-Turqi, wato Abdullahi kuma dan Muhammadu dan Uthmanu, wanda yake at-Turqi, dan kabilar Turqawa. Wa'annan da muka yi bayanin cewa kabila ce ta Fulani, wa'anda suka taso daga Senegal, wanda asalin su daga Larabawa ne da kuma dan wato Rumawa, asalin su daga Larabawa da Rumawa, ɗaya ne daga cikin kabilun Rumawa. Sai zama ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ya aure wata daga cikin waɗannan kabilun Rumawan. To daga nan aka samu Fulani, kamar yadda tarihin Usma shi Abdullahi Gundu ya ambata kuma rijiyar, da yake akwai tarihi daban-daban na malamai, da yake tarihi abu ne wanda ake samun sabani ga malamai a wajen asalin kabila. Don ko ci kabila in ka bincike ta, zaka ga akwai sabani a wajen asalin su. To amma dai wannan ita maganar nan ta cewa daga sabi manzo Allah Uquba da kuma asalin su daga waɗannan Larabawa, Qurayshawa da kuma Rumawa. To magana ta fi ƙarfi kamar yadda Abdullahi Gundu yake rinjarwa cikin wannan littafin, kamar yadda zamu cin masa da yarda Allah. To wannan shine kabilar sa, kamar yadda jingina, kaga ya ambaci sunan sa, ya ambaci sunan babansa, ya ambaci sunan kakansa, ya ambaci kabilar su, yace to shine fa ke faɗi wannan magana. Abdullahi kenan, yace at-Turqiyyu nasaban, nasaba sa nasaba ce ta Turqawa, al-Hausawiyyu kuma dan kasar Hausa, ikliman wanda ke rayuwa a kasar Hausa, wa baladan kuma garinsa ma haka, kasar Hausa a garin Hausawa. Kada khadarale, yace to wannan bawan Allah da ke wannan magar, lalle ya zo mini fil qalbi, a zuciyata, an ajma'a ba'd al abyati, in tattara wasu daga cikin baitutukana, allati nazamtuha, wanda ni tsara ni waqi, fi madahi shuyuhi, a wajen yaba ma malamai, wa marsiyatihim, da kuma yi musu marsiya, kamar yadda muka faɗa a can shirye-shiryenmu da ya gabata, cewa abin da ake nufi da marsiya shine yaba ma mutum bayan ya riga ya bar duniya, faɗin kyawawan ayyukansa da alkhairinsa, da yi masa kyakkyawar fata da kyakkyawar addu'a. Wannan shine ake nufi da marsiya, wanda ake yinsa a waƙe. waƙoƙin da ya yi, baitutukan da ya yi, kasidun da ya yi a wajen yaba ma malamansa, a wajen kuma yaba ma waɗanda suka riga suka rasu, wa shukurin ni'ami da kuma baitutukan da ya yi domin godiya ga ni'imomin da Allah ya yi musu, allati an'ama Allahu 'alaiha bina, wanda Allah ya yi muna, wanda ni'imar da Allah ya yi musu ta shafe nasarar da Allah ke basu akan makiyansu, nasarar da Allah ke basu lokacin da suke dawa mutane na fahimtar su, nasarar da Allah ke basu suna samun bude garuruwa, musulmai suna shigowa cikin addini jama'a jama'a, addinin musulunci yana samun daukaka, wannan take babban nasarar da suka samu, to yakan duk lokacin da ya ga an samu ta nasara to yakan yi kokarin ya shirya wasu baitutuka na godiya ga ubangijin sa Allah subhanahu wataala, to wayannan baitutukan ne wasu daga cikin su yake kokarin yake son ya harhada mu kenan, qabla hijratina, nasarar da Allah ya ba mu tun kamin mu yi hijira, wato hijirar da suka yi suka koma gudu kenan bayan sun bar kasar Gobir, lokacin da sarakunan Gobir suka addabe su suka kore su suka koma yankin gudu, to kami wannan hijirar, wa fi waqa'a waqa'at lana fil jihadi, da kuma wato ababen da suka faduru lokacin da muke gudanar da jihadi kenan, yaƙe yaƙen da aka yi, idan aka je wani yaƙi muka samu nasara ko aka samu nasara a kanmu, to sai in zo in yi kasida in rubuta domin ya zama tarihi, in ce mun je yaƙi a gure kaza ga abin da ya faru a wannan yaƙin, mun samu nasara ko an samu nasara a kanmu, su wani su yi shahada ko kuma an kashe arna kaza da kaza, wannan duka abin da zai faɗa kenan, ba'dul hijra bahira, shi yasa muka gaya muku cewa wannan littafi littafi ne na tarihi kwarai da gaske, kuma tarihi ingantaccen tarihi domin wanda ya jihadi shi ya rubuta da hannunsa, ma tafsiri kuma tare da fassara, ma sayushkilu ala tullab, abunda ake sa ran yakan iya rikitar da dalibai, idan na kawo wani baiti ko ta kasida wanda kira cikin kasidar akwai wato kalimomi masu nauyi, akwai jumloli masu nauyi, akwai sentences wanda ke da wahala ga dalibai, to sai in kokari in fassara domin saukaka ma dalibai su gane abin da ke ciki, domin Abdullahi Gondu shi malamin lugha ne, kurare ne a harshen Larabci, sai kai kan yi amfani da kalimomi masu nauyi wanda kananan dalibai ire-ire mu ba sa iya ganewa, to sai ya dai muna fassara, wannan shi yasa sai mu gane mu ma min lughatiha, daga cikin lugogin da ke cikin wannan kasidun da zamu faɗa, wa tabayyana sababi nazmi kulli qasida, kuma kowace kasida da zan kawo ma zan rubuta ma a wannan gurin, to zan yi kokari in gaya maka dalilin da yasa ni rubuta wannan kasidar, dalilin da yasa ni faɗe ta, wa fi zalika bayanu aktsari ahwalina, kuma lalle cikin wannan bayanin da zan yi ma wannan rubutun da zan ma inji Abdullahi Gondu yake cewa akwai bayani ga mafi yawan halayen iftida'il amri, ga fara wannan al'amari na namu fara al'amarin jihadi, duka abin da ya shafi wannan na jihadi mafi yawan zaka samu cikakken bayani a wannan littafin nawa wanda zan rubuta ma inji Abdullahi Gondu kenan, zai faɗa ma tun farko farkon farawa al'amarin mu, fara da'awar Sheikh Usman Ibn Fodio zuwa lokacin da ya karfe, zuwa gwagwarmayar da ya yi, zuwa nasarar da ya samu, har zuwa lokacin da aka kafa wannan daular, duka zaka ga zaka same su a wannan littafi a rubuce insha Allah, kuma da hannu Abdullahi Dan Gondu, wato Abdullahi Gondu, malaka cewa ilantihaihi tun farkon al'amarin mu, wato tun farkon da'awa har zuwa kafa daula shine intihaihi, karshen da'awar lokacin da aka kafa daula, liyantafi'a biha man arada bil itta'adhi bi mawa'idiha, wannan nayi wannan ne rubutun domin a amfana da wannan rubutun, wa zai yi amfani da wannan rubutun, man arada bil itta'adhi, wanda ke man arada ha, wanda ke bukatar wannan rubutun zai amfana, muna bukatar wannan a Sheikh Abdullahi Ibn Fodio, Allah ka amfana da mu da shi, bil itta'adhi ta hanyar wa'azwa, domin akwai wa'azi a ciki, bima wa'izi hadda wa'uzan da ke ciki, Allah ka ba mu ikon wa'azwa da wa'azin da ke ciki, wal ibar bima hasala lana, da kuma kulawa da abin da ke faruwa ya faru gare mu, ai wato abin zai zama ma wa'azi ga mun da ya faru gare mu a wajen wannan da'awar, nasarar da muka samu da rashin nasarar da aka samu a wani gurare, wannan duka zai zama abun izina, domin abin da ake cewa wato gani ga wani ya ishi wani, ababin da ke faru suka faru anan, to zai zama muna wa'azi, kai mai karantawa zai zama ma wa'azi, kaga yadda suka bi suka samu nasara kai ma zaka bi wannan hanyar, idan kaga an ci biyo ta hanya baki nasara ba, yayi ma bayani an ci biyo hanya kaza baki nasara ba, to kai ma kaga ba zaka bi wannan hanyar ba, to kaga wannan duka zai zama izina a gare mu, saboda kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu karanci wannan littafin kuma mu fahimci abin da ke cikin sa, kuma ya amfana da mu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ku biyo mu a darasin mu na gaba da yarda Allah, za mu tsora inda muka aje, wa subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.